Manunia.
Yanzu maganganun nake maka albashin watan hudu mutum 20,000 ma'aikata ba su samu albashi ba, kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba, raɗe-raɗe yana cikin wanda za a kora tuwa ki da natsuwa.
Shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna kenan ke sauke sanwar sanar da duniya saurar da yace an sunkuyar da ma'aikatan jihar Kaduna. Sai dai ɗaya daga cikin magoya bayan gwamnatin jihar Kaduna ya ce almubazzaranci ne gwamnatin ba za ta yi ba.
An baka ajiyan gona wadda yake mutane 10 za su nome gonan nan akan 10,000. Me zai sa ka dauki mutane akan 200,000 saboda dukiyar ba naka bane?
Wannan kuma bai hana shugaban kungiyar kwadago na kasa Komar Ayuba Uban da ya jara gamar ma'aikata wajen zuba zanga-zanga a jihar Kaduna gaya wa duniya cewa gwamnatin jihar Kaduna ta rungumi runto da rumbarumba ba.
Ni na rubuta masa wasika nace yalla bai gwamna, wane sun mutu, wane sun yi ritaya, amma ka ce sun ci jarabawa. Mamaci yakan iya cin jarabawa ne?
Shi kuwa gwamnan jihar Kaduna cewa yake ba haka gwamnati ke aiki ba.
Mu bamu yadda aikin gwamnati shine ta dauki kundin kuɗi din da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a al'umma komai ba.
Ta kun sakar ta taburzar ta biya ma'aikatan da suka yi zanga-zanga a jihar Kaduna, kuma ta sa ɗaya daga cikin ƴaƴan kungiyar kwadago na ƙasa ya ce ya kamata a tunawa gwamnan jihar Kaduna cewa
muna ƙara tunatar da shi ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage mu a gurinmu sunansa Taya Teka gwamna na jihar Kaduna.
Sai da kuma ɗaya daga cikin ƴan majalisun wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna da ke goya gwamnan jihar Kaduna baya ya ce ya kamata a gane wannan salon siyasa ne kawai kungiyar kwadagon ta sauke a jihar Kaduna.
Ba sun zo neman sulhu bane, ba sun zo man tattaunawa bane, a wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar Kaduna.
Waɗannan fa kaɗan muka karkado cikin jerin gwanan muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniya, shiri na 14 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke nuna wa al'umma irin halin da ake ciki da kuma hanyar da za a bi don haihuwa tudummin tsira don tsallakewa daga dukkanin damuwa. Damuwar kuma amma dai ta ma'aikatan jihar Kaduna suka ce sun sha zabga a baya, kuma suna shirin ganin wata sabuwar zabgace ta sa kungiyoyin kwadagon tarayyar Najeriya rankatakkaf suka hada jam'in Juma'a don jawo jiki zuwa Kaduna da suka ce a gaskiyar magana ba za su lamunci tsarin gwamnatin jihar Kaduna ba. Kuma duk da yake dai an riga an janye wannan yajin aiki tun a ranar Laraba, kuma ana ta faman tattaunawa zuwa jiya Alhamis. Shugaban kungiyar kwadago na jihar Kaduna Komrad Ayuba Magaji Suleiman ya ce wajibi a gaya wa duniya tantagaryar tsabar abin da ya faru, wanda ya sa ma'aikatan jihar Kaduna suka iza wutar ganin sun gaya wa duniya halin da suke ciki.
Wallahi ba ma'aikaci, ka ji na ce wallahi tallahi ba ma'aikacin jihar Kaduna da yake da wani natsuwa, dan kana zaune kawai za a kirkiro wani shedanci, an makala ma an cire ka aiki. Yanzu maganar nan nake maka albashin watan hudu mutum 20,000 ma'aikata ba su samu albashi ba, kuma duk wanda ya ga bai samu albashin nan ba, raɗe-raɗe yana cikin wanda za a kora tuwa ki da natsuwa. Yanzu dai a ƙasa ita ainihin local government an kori mutum 2,000, a sashen kiwon lafiya a matakin farko an kori mutum 1,700, a sashen universal basic education subeb kenan na malaman makarantar primary an kori ma'aikata 4,000, banda fa wancan 30,000 da wani abu da aka kora a 2,017 wanda ba a ba su ake zuba yanzu.
Su suke ba kuɗi ai a ƙasar yanzu, kuma ma'aikata kuke cinye kuɗi.
Ba gaskiya ba ne, jihar Kaduna tana samun kusan ₦4.8 billion duk wata daga gwamnatin tarayya, sannan tana samun kuɗin shiga tunda ta haɗe da na ƙananan hukumomi da na jiha, tana tara su wuri ɗaya tana samun kusan ₦4 billion. Sannan ai akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Bill Gates Foundation suna tunkuɗo kuɗi a jihar Kaduna, irin su Ecological Fund da gwamnatin tarayya take turo mu gwamnatin jihar Kaduna, sannan sun ci bashi a cikin gida, sun ci bashi a waje.
To wace ba ku kai kashi ɗaya cikin al'umma Kaduna ba, ku kuke cinye kuɗi?
To muna mu kuma kashi 100 aiki, ai su muke talaka muke mu aiki.
Duk da didimar din dirkusar da gwamnatin jihar Kaduna da ake ganin tsarin gwamnan jihar Kaduna na neman yi masa madai a bangaren zabge ma'aikata, wasu na ganin idan ana so ayi adalci dai gwamnan yana kokari ne tata da tantance kuɗin da ake turawa ma'aikata, alhalin ma'aikatan sun wuce ainihin waɗanda ake bukata su yi aikin. Haka dai mukaddashin mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kaduna Alhaji Salisu Tankoso ne tabbatarwa da duniya.
Duk abin da gwamnati take tana yi saboda tabbaka muradin al'umma jihar Kaduna, ba shi yiwa an baka ajiyan gona wanda yake mutane mutane goma za su nemi gonan akan dubu goma. Me zai sa ka dauki mutane 100 akan dubu 100? Idan aka baka ajiyar shago ka kula da mutum da gurin sana'ar shi, mutane uku za su iya kula da shagon na akan dubu 3. Me zai sa ka dauki mutane goma akan dubu goma? Saboda dukiyar ba naka bane.
An shasha gwagwagwa da gwagwarmayar gugar juna tun ma kafin kutsowar ƴaƴan kungiyar kwada gona kasa jihar Kaduna domin fara zanga-zanga da aka fara tun sanyin safiyar Litinin ta wannan mako da muke shirin fita. Sai dai kuma duk da irin sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta dinga bayarwa cewa za ta dakume tawagar Ayuba Oba da duk wanda zai kutso jihar Kaduna da kuma daukan mataki akan su, wannan bai hana ƴan kungiyar kwada gon zuba zanga-zangar ba. Har ma bayan zuba zanga-zangar ta kwanaki biyu kafin shiga ranar 3 da a wannan ne aka janye saboda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a zo za ta sasanta. An ji shugaban kungiyar kwada gon tarayyar Najeriya Kwamar Ayuba Oba na ga yawa duniya cewa
kun tuna mun zo nan domin an kori ma'aikata malaman makaranta 21,000 ya ce wai ba su kware ba, amma mun tantance domin a list da aka buga akan wanda suka ci jarba mun samu list wanda suka rasu. Ni na rubuta masa wasika na ce yalla bai gwamna wane da wane da wane da wane sun mutu, wane da wane da wane da wane sun yi ritaya, amma ka ce sun ci jarabawa. Wani jarabawa ne? Mamaci yakan iya cin jarabawa ne? Har yau da nake magana ba a mayar da martani akan wannan abu da muka faɗa ba. Kun tuna kuma abin da ya yi shine ya duba malaman makaranta wanda suke karban albashi mafi tsoka domin ka shiga aiki dama zaka girma a cikin aiki ne. Sai ya duba wanda suke level 12, 14, 10 shine ya duba sunan su yace ba su ci jarba ba ya sallame su. Sai ya je da bisu ɗebe bisa babban ma'aikata dukkan su suna matakin albashi ne 8. Har yau maganar da nake gaya muku temporary ne.
Duk da zube bankwaliyar zube hujjojin da ake ganin kungiyar kwada gona yi akan dalilin da yasa ta danno jihar Kaduna dan zuba zanga-zangar zungurin gwamnatin game da maganar zabge ma'aikatan da tace a gaskiyar magana abin ya wuce kima da tunani. Shi fa gwamnan jihar Kaduna na ganin ba tun yau ba ya riga ya ga yau duniya kuma ya kara ya nanata cewa idan ana magana ta gaskiya babu yadda za a yi zattare kuɗi masu dimbin yawa ya tunkuɗa ma'aikata ya bar al'ummar jihar Kaduna suka fi yawa ba tare da ya jirge musu ayyuka ba.
Mun yi alƙawari ga al'ummar jihar Kaduna cewa duk wani wanda yake aiki wanda bai cancanta ba za mu cire shi mu samu suka cancanta. Shi yasa muka kore yi malaman makaranta 22,000 ba abinda ba a ce mana ba. Ina faɗan wannan ne domin ina son al'umma su gane mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye shikenan ba a yi ma al'umma komai ba. Ma'aikatan gwamnati duka na jihar Kaduna nawa ne? Dukkan su in aka tara su ba su kai 100,000 ba. Mutum nawa ke jihar Kaduna? 10,000,000. Za ka ɗauki dukiyar jiha ka ba mutum 100,000 miliyan 900,000 su ba a musu komai ba? Ba mu yadda da wannan ba.
To ko ma dai wacce jakirikiri da ja'in jan jirga junan da aka samu tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin jihar Kaduna ta karan da aka wayi gari wasu matasa sun tauna taron da aka yi na rana ta biyu inda aka dinga jefe-jefe da goruna da sanduna da duwatsu wanda wannan kuma shi tunzuro su daga cikin ƴan kungiyar kwadagon da suka zo daga babban birnin tarayya Abuja da suka ce wannan dai kam gaskiya abun kunya ne.
Sunana Comrade Muhammad Usman, president na kungiyar ma'aikata na majalisos Nigeria gaba daya. Wannan abun ya nuna akan cewa ana da gwamna ne wanda shi dai sunan shi gwamna ne amma baya da tausayin jama'a. Mutum da zai turo talks zo su yi attacking in peaceful protesters da sanda da dutse da wukake.
Salamatu Aliyu, NLC Women Commission Chairperson and the Vice President with the NLC. Abun kunya ne ai gare shi idan means mun fi karfin shi. Abun da yasa suke so talauci kenan don in abu ya taso za su kwashi yaran mutane su ba su 200,000 su ce su je su yi kashe-kashe. Ina yaran Airofi?
Mai yiwuwa kuma kokarin kwakule kwakwar kwakulo ƴancin ma'aikata a jihar Kaduna ce ta sa wakilin shugaban kungiyar malamai ta ƙasa NUT ya bayyana a wajen wannan zanga-zanga yana gaya gwamnatin jihar Kaduna cewa ai shi ma gwamnan ya taɓa irin wannan zanga-zanga a baya.
Muna tuna masa a shekarun da yake neman mulki ya hawa mota irin tamu a Abuja an zagaya an yi rally tare da shi a lokacin da yake sukan wani shugaban ƙasar Najeriya. Amma yau sai gashi saboda insolence yana cewa wai abin da muke yi ba kan ka'ida yake ba. Ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage mu a gurinmu sunansa Keya Teka gwamna na jihar Kaduna.
da alamu dai kalamai zafafa na zira zungurun zungurun gwamnatin jihar Kaduna a wajen wannan zanga zanga bata yi wa su ƴan jam'iyyar APC dadi ba domin kuwa wakilin al'umar Giwa da birnin Gwari a masaukilan tarayyar Najeriya Honorable Shehu Balaraba Bakauye na jam'iyyar APC ya ce a gaskiyar magana ƴaƴan kungiyar kwadagon nan ma basu nemi sulhu ba
wannan abin siyasa ce purely domin jihar Kaduna kada ka rige ma'aikata yanda Abdulkadir Nasir ya fito cikin mutuncin gwamna duk dan adam ya san ba sun zo neman sulhu bane ba sun zo man tattaunawa bane a wani sako wasu suka ba su saboda siyasa su zo su aiwatar a jihar Kaduna to ban tana mu ba mu ce ba za mu zauna da su ba
to duka kuma iyaka abin da buhun manuniya ya duro a wannan rana kenan a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamma dai sashen Hausa na muryar Amurka dake sammakon samar da saukin sahale mana wajen sauke wannan shiri din ranar Juma'a ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.